Purchase your tracks today.
To ya yeah, el rapper tinyin haruna nake san rapper na girma kuma ina son kuma rapper bani da wani aiki burina na ji rapper ko kuma na kalli bidiyo kuma rapper ba ga yi rapper da sibi gane wa rapper Allah sarki rapper ita ta take bani kudin da zane sai wafa wasu kuma sace wai sai da shi ta fata ban sassurin bane sai sa suke ta fata dariya nake kawai ku ta fata ko kuma gobi ta hanyar kuma ba ta ku sanya da za ku fata kawai ku fata ga yi ku huta kamar ruwa a huta wanga rapa na bani dariya tara ta bani dariya ina ta yin dariya kamar anti dariya
ni prince bashi rapa ni
sabi bitch but sv.com
wasu nasi so min hawaka ni sabi so min hawaka
Mahaukaci bani da hankali kuma na hukaci akan rapa sai dai ku ce kuma na hukaci bani da zuciya ballata na ku ce na jinira bana gani tamkar dare adu makawo adu na riki rapa tamkar bango wasu kuma sun ce tamkar dolo ni na zama tamkar wani hoto suna so mi amma ba sa so a ji daga yau ni ma kuma bana
ya ka ji mana daga taka ji wai ina za ka ji ina magana mana ka ji wayo Allah jama'a ku kawo agadi mana wayo Allah prince bashi rapa ta shi mana haba mutane ya kuke nuna mai tsana shi ma mutun ne dan uwan ku kuna gani mana koke to na gane saboda rapa ka dauka to aboki na kada ka damu kanka komai zai jamo lokaci ka sa a ranka
ni prince bashi rapa
purchase your tracks today
wasu so min hawaka So when I walk up
Rang Allah Me name Mufu Rise
Minutes by SV.com
Guys Please pass Rapa Malians Please pass Rapa Sanu kwe Rapa Nawa Unde Nawa Sanu kwe Mata Gayuna
Purchase your tracks today
Sanu kwe nightclub nawa kune nawa
Sanu police bus yaran baba
Ni ne yaran baba
Ni ne prince bashi rapa Ni ne
sabi bashi rapa SV.com
Wasu basi so min hawaka Ni ne sababu so min hawaka
Purchase your tracks today.